jikinta boni zan yi juyin gari
da ka bar ni taimako na so kai
yi assalamu alaikum ki amsa ma assalam
ni daga bayin amsa na ci bi salam
na tajran Shabby.